masauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
abari ya hute
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani
lalaitu ba da ni ne tsaron zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ce ko a tashi sama lalaitu ba da ni ne tsaron zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ce ko a tashi sama
barkamu da wannan lokacin
barka ka dai Daula ya gida na jiki da karfin ki ne da safan nan
to ai yau na sha kofi ne
sai da haka
sai da haka kamun
ka shi wannan tsakan bature kenan
ne fa
to
barkamu da wannan lokacin mallam Usman
haka
yau muna da abubuwa daban-daban ko kaman yanda aka sani ranan Juma'a ne ko
ranan shekara 8 ga watan nan
ga watan nan an yi bikin cika shekara 100 na marigayi Nelson Mandela wanda da a ce yana raye a ranar 18 ga watan ne zai cika shekara 100 da haihuwa a duniya
amma
inda Allah ya daukar ran shi an yi bikin wanda manya-manya suka hadu wanda suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama
haka yake
an gudanar da bikin ne a babban birnin Johannesburg dake Afirka ta Kudu
haka kuma kin san wato dama yaro yana shekaru 95 ne a duniya kuma 1918 aka haife shi ranar 18 ga watan da yanzu yana nan
Yuli
to da yanzu 18 ga watan Yuli 2018 ya zama kamar inda kake shekara
jama'a zuwa dan anjima Usman na dauke da tarihin takaitaccen tarihin Mandela inda yake bayyana mana waye Mandela wane ne shi da kuma rawar da ya taka a rayuwar shi.
Haka to aje ga gashe gashe.
To kamun na garzaya shafukan mu na abota bari na karanto wani sako da aka aika mana email din mu na wajen aiki. Tunda sako ne da ya fito daga Yahaya da Na'azari inda yake cewa salam masu gabatar da shirin a bari ya huce Usman da Daula da fatan kuna lafiya.
Lafiya. Lawu alaikum
salam. To muna cikin koshin lafiya mallam Yahaya.
Mun gode.
Mun gode sosai inda yake cewa gaisuwa ta zuwa ga Prince Tati ibn Abdullah Azare da Shehu Adamu Rijau da Zainab Barista Chule Muskandare da kuma Yawa Lasani Takai.
Jihar Kano kenan.
Gari ne a Kano kenan Takai?
Eh gari ne a Kano. Har aboki gari ne Isa Takai.
Aha ba to ba. Ka san Kano ne makaranta amma ban taba jin wannan sunan garin ba.
Sai a hankali.
Ai dace Kano na da girma akwai fadi. Mun
yiwa.
Ko da ne ka zo an fisa kana wanda bu.
Yawa sun siyar sun siyar sun kyauta da shi. Amina gaisuwa kafa na gaisuwa
to sai sakon shi na karshe yace gaisuwa alheri zuwa ga barista Hassan Chule Muskandare da fatan duk suna cikin koshin lafiya to mun gode mallam Yahaya to bari na garzaya shafin mu na Facebook domin mika sakon gaisuwa mu na abari ya huce gaisuwan fatan alheri abari ya huce zuwa ga Abubakar Ahmad tare da Abdullahi S Idris fatan alheri mu na abari ya huce zuwa ga Musa Ahmadu Chule Kabanga Allah sa na faɗi wannan sunan daidai gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Lawal Aminu tare da Sa'adatu Ahmad Sa'i da kuma Muhammad Salisu fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Nafi Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Deko Nasara gaisuwan abari ya huce zuwa ga Bashir M Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M Ramadan Megombawa gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Blama Bukar tare da Faisal Lawal da Fahad Sa'idu Tima da kuma Usman Lawal fatan alherin abari ya huce zuwa ga Bashir Bafu da kuma Umar Adamu da Ibrahim Ma'azu Ibrahim gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sani Haruna Hamza Zaria sai kuma Murtala Garba tare da Isa Tahir gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Mahmud Isa da Alhaji Bala Tudun Wada Jambil fatan alherin abari ya huce zuwa ga Muhammad Ciza da Malam Sani Ibn Husaini sai da karshe takardar da ke hannuna fatan alherin zuwa ga Shu'aibu S Fada da Shehu Bashir Fulani gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ayuba Dan Marka tare da Aminu Kano Mai da Garko da kuma Nura Abubakar da Musbahu Umar Kardi da Hassan Sarki da fatan kun tashi cikin koshin lafiya
to Allah ya sa da fatan kuma sun ji eh to ni ma bari dan leka sakonnin da aka aika mana ta hanyar email ito ndila faki ya aika da sakon fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce sannan yace da Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Bashir Faki da Gamban Alaska Faki da Yakubu Easy Faki da kuma Murtala Dan Faki da al'ummar garin jihar Fakin jihar Kaduna baki daya da kuma al'ummar Hausawa mazauna garin Olade a jihar Osun baki dayan su sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce daga Attahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gosel a Taraba yace gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku yace a gaisuwar mun da mutane kamar haka Ahmed Babaile Radio Jalungu sai kuma Goga Ishaka Waziri da kuma Yusuf Mai Raguni dan Kanda Kaduna sai kuma Ishaka Mai Goro Wuryo Gasol a jihar Taraba sai kuma mun kai la jirgi Wuro Jam Gasol da kuma gurgu mai rariya garba shedi bali
to mallam Usman bali ne fa
oh bali to gari ka sani
jihar Taraba ka san can ne bautan kasa na
oh to shi kenan
kuma akwai yaya ta
da aure na ga makamu to sai kuma sakon gaisuwar Salifu Zakari yace dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku Ahmad Kabara da Dole Salim da fatan na same ku cikin koshin lafiya sakon ka ya same mu cikin koshin lafiya sai ma muna fata ta sai kuma kamar yadda aka saba ba mu dama yau za mu yi amfani da ita ina gaishe da yan uwana da aminan arziki kamar su Adamu Aliyu Gulle da Adam A Adam Gasuwa da kuma Mutari Isufu da ke Maraki da Adamu Samuwa Mai Dawaki a Shikal sai kuma Abdulaziz Alasan Mai Shago a bakin tashar gidan Ramji da fatan za su ji haka kuma ba zan manta da Abbasidu Mai Gilas ba a bakin tashar gidan Ramji a ƙarshe da Jaduwan Zam a Tambarawa. To sakon Zakari Salifu gidan Ramji kenan daga jamhuriyar Niger, ga fatan kuma duk suna cikin koshin lafiya kuma sun ji.
Ya wani ya
to barkanmu da dawowa daga shakatawa da fatan kuma an ji dadin wannan waka
to jama'a kamar yanda muka gaya muku daga farko zamu saka muku tarihin da Usman ya bada a takaice na waye Nelson Mandela to ku biyo mu ku saurara waye wannan gwarzon wannan rawa ya taka a rayuwar sa
ana jiro lilala dan kabilar Madiba a kauyen Mezo dake gabashin Cape a ranar 18 ga watan Yuli shekara 1918 sunan mahaifiyarsa Nonkati Naskini mahaifinsa kuma Nkosi Mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar Tembo wanda kuma mahaifin nasa ya rasu a lokacin Mandela yana shekaru 12 a duniya inda kuma daga nan masarautar da mahaifinsa yayi aiki suka dauke shi a matsayin dan gida tare da renansa sannan Tororo Lilala yana yaro bisa ga labarin jaruntakar magabata yake da sha'awar bada tasu gudunmawar da za ta kawo yanci ga al'ummar sa game da bautar da ake musu yayi makarantar primary a Owonu inda malamar sa Miss Dingane ta ba shi suna Nelson kasancewar al'adar makarantar ce ba wa yara ko kuma dalibai sunan mabiya addinin Kirista wato sunan Kiristoci yayi karatunsa na karamar secondary a Clarkberry Boarding Institute daga nan kuma ya kammala secondaryn sa a wata fitacciyar makarantar secondary wadda aka fi sani da Westlands Secondary School mafi yawancin manyan mutane kuma a kasar ita suka yi ya shiga jami'a mai suna University College of Fort Harry dan yin digirin sa karami wato ma'ana kamar diploma kenan amma kuma sai dai kashi bai samu karasawa ba sakamakon korarsa da aka yi bayan an kama shi da laifin zanga-zanga a cikin dalibai bayan ya dawo gida ne sakamakon wannan kora abin ya bata wa sarkin masarautar Hakizeni rai sosai wanda hakan ya sa ya shirya aurar da Nelson Mandela tare da wani abokin wasansa Justice to amma sai dai kawai aka ga matasan sun tsere zuwa birnin Johannesburg a shekarar 1941 inda Mandela ya fara aiki a matsayin mai tsaron wata mahakar ma'adanai to amma bayan haduwarsa da wani dalilin gidaje Walter Sisulu sai ya gabatar da shi ga wata ma'aikatar lauyoyi masu zaman kansu mai suna Witkin Elderman Sigelski daga baya Nelson ya koma jami'ar da aka kore shi a baya inda ya kammala karatun diplomar sa a fannin aikin lauya a shekarar 1943 daga nan kuma ya sake wucewa wata jami'ar mai suna Witwatersrand ya kuma nemi yin karatu akan aikin lauya amma sai dai nan ma din kash bai gama ba saboda tsananin talaucin da yake damun mutane a wannan lokacin musamman shi haka ya hakura a shekarar 1952 ya kuma fara karatun jami'ar London jim kadan bayan da aka daure shi a gidan yari a sakamakon kama shi da aka yi a shekarar 1962 irin karatun nan da ake yi daga nesa amma bai samu kammalawa ba sai kuma daga baya ya sami kammala karatunsa daga gidan yari din a jami'ar Afirka ta Kudu ya kuma kammala aikin karatun aikin lauya ya kuma kammala gab da yan watanni da suka rage masa ya bar gidan wakafi a shekarar 1989 ya kammala inda kuma ya karanci aikin lauya Nelson Mandela yayi aure da abokiyar wasan Walter wanda suka haɗu din nan a baya mai suna Evelyn Nays wace kuma ma'aikaciyar jinya ce har suna da ƴaƴa maza guda biyu Tandy da Masagaso sai kuma mata guda biyu inda tuntuni suka rasu tun suna jarirai auren su ya mutu a shekarar 1958 daga baya ya auri wata ma'aikaciyar taimakon al'umma mai suna Winnie Madikizela a shekarar 1958 din amma suka rabu a shekarar 1996 bayan sun haifi ƴaƴa mata guda biyu Zenani da Zindiswa dan talikin ya tsunduma a cikin harkar siyasa tun a shekarar 1942 inda ya shiga jam'iyyar African National Congress a shekarar 1944 inda kuma ya taimaka suka kafa reshen gwagwarmayar matasa a ƙarƙashin jam'iyyar ta ANC tun bayan gagarumin kamun da aka fara yi wa Mandela a ranar 5 ga watan Disambar 1955 wanda 'yan sandan mulkin mallaka suka kai samane aka kuma kakkame su amma dai daga baya an sake shi a ranar 29 ga watan Maris din shekarar 1961 tun bayan wannan lokaci yake ta fama da kame da dauri har dai daga ƙarshe ta kai ga yanke masa hukuncin daurin rai da rai a gidan maza bayan tuhumarsa da laifin barin ƙasa da kuma yi wa 'yan mulkin mallaka bore tare da ingiza mai kan turuwa ga ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu domin bujirewa tsarin mulkin mallaka wanda yake nuna wariya ga launin fata daga ƙarshe dai an saki Nelson Mandela daga gidan yari a ranar 11 ga watan Fabrairun 1990 aka kuma zaɓe shi shugaban Afirka ta Kudu a shekarar 1991 sannan wa'adin mulki ɗaya ya rak ya kuma sauka akan karagar ba tare da amincewa da shawarorin da ake bashi na sake tsayawa wa'adi na biyu ba a ranar 27 ga watan Afrilun shekarar 1994 ya sami gagarumin lambar yabon nan ta zaman lafiya ta duniya da aka fi sani da Nobel Peace Prize ya kuma rasu a ranar 5 ga watan Disambar shekarar 2013. Duka nan shirin ya kammala sai ni sallama da masu sauraro saboda lokaci ba zai bar mu da fatan shugabannin Afirka daula za su yi ta koyi da irin wannan
halin wannan gwarzo kan sosai idan aka yi koyi da shi za a cimma abubuwa sosai da dama
haka yake
Allah ya ba su ikon yi koyi da shi
amin amin to yanzu kan amada da yanzu
daula Salim daga nan birnin Washington
Usman Ahmad Tabari ne yake cewa mu zama lafiya sai wani mako in Allah ya kai mu
ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan kuma nake mu ina kira al'umma Kana ke tayi da gidana Omen paya kuna yin kallona Takai nake mai sa cikin hadena Take nake mai diwa a cikin rana Sama kuna miki san kasar mutu da mun ne na kuka mai kuna Kuna gani ana mun kashe ana fada ana tsara shi